a kokarin da hukumar kwastam a Najeriya ke yi na ƙara samun kuɗaɗen shiga ga gwamnatin ƙasar sabanin dogaro da man fetur da gwamnatin Najeriya ke yi rundunar kwastam ta daya mai kula da jihohin Lagos da Ogun ta tara kuɗaɗen shiga a watanni huɗun da suka gabata na naira biliyan 5 da miliyan 100 a hira da manema labarai a Lagos controller rundunar hukumar ta daya Alhaji Muhammad Ali ya ce kudin an same su ne daga kayayyakin da gwamnatin kasar ta haramta shigowa da su kayayyakin da sun hada da manyan motoci na alfarma 34 da buhunan shinkafa na kusan 40,000 sai kaji yan kasar waje na kankara da man girki da kunshin tabar wiwi 3,792
mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu nabdar number kaga cewa ba maganin kwarai bane saboda haka mun san hadarin da zai kawo ba maganin kala 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 ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali tunda na duba na gaba su da nabdar number mulmuna tsaye da driver mu fara bude board mu duba aka yi kawai sai shiga daji kaga cewa ba gaskiya kenan sai muka doko su suna nan yanzu abinda doka ta ce mu yi mun ma handin over to ma'aikatan nabdar to bani takarda sun taking over na handin over sai in tura head kwata na basu kaga kowa na da shede kenan
a cewar controller Muhammad Ali hukuma ba za ta gajiya ba wajen kama haramtattun kayayyaki ko kayan da aka yi koran biya musu haraji kama daga tushen jiragen ruwa zuwa kan iyakokin Najeriya da sauran kasashe makwabta a inda zabe ya karato na kasa da kwanaki 40 a kasar kuma tare da sauran jami'an tsaro yanzu haka sun dukufa wajen sa ido na kamawa tare da haramta shigowa Najeriya da makamai da sauran kwayoyi masu sa maye kuma za a yi amfani da su wajen tada fitina a lokacin zabuka masu zuwa ko a barama dai sai da hukumar ta kwastam a shiyar Lagos ta kama makamai fiye da 700 wanda aka shigo da su kasar ba tare da izini ba to ko akwai kira da controller zai yi wa yan Najeriya game da harkar fasakori
kira ga jama'a shine idan ka bi ka'ida zaka ga abu ya zo maka cikin ka'ida in kuma ba ka bi abin da aka ce ba ka bi doka ba to zaka samu sabani to shawara ta anan shine an ce kar a shigo da wannan abun to a daina shigowa da shi sannan kuma mu kuma yan Najeriya mu taimaka ma custom wannan fa aiki da custom suke ba suna yi domin kansu bane wannan kudin da suke tarawa daga cikin wannan kudin ne ake gina hanyoyi daga cikin wannan kudin ne ake gina asibiti
Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos.